الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد bayan haka ɗan uwa masu albarka ga kaɗan daga cikin abin da ya gabata na khutba da muka gabatar a yaren Larabci yanzu nan bayan godiya ga Allah madaukakin sarki wanda shine ya halice mu sannan kuma ya arzuta mu ya kuma gwada mana wannan wata wanda yake mai albarka sannan kuma ne salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa wa'inda suke tsarkaka wa'inda suke kuma nagartattu da kuma wa'inda suka biyo baya da su har da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ɗan uwa nayi wa kaina wasici da ku da jin tsoron Allah madaukakin sarki domin duk wanda ya ji tsoron Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana yassare mishi al'amuran shi sannan kuma Allah madaukakin sarki yana kare shi daga dukkan wani abu wanda yake na cutarwa duk wani abu wanda zai cutar da shi Allah madaukakin sarki yana kare shi sannan kuma yana kare shi daga waɗanda suke makiyansa shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki zai sanya sauki a cikin al'amarin shi yana tunanin abubuwa za su zo da wahala sai Allah madaukakin sarki ya sauke mishi sai ya ga yayi abin nan ba tare da ma ya sha wahala ba haka zalika Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda ya ji tsoron sa to Allah madaukakin sarki zai sanya mishi mafita a cikin sha'anin shi a cikin al'amuran shi sai yana tunanin wasu abubuwa za su zo su dagula mishi tunani su mishi kaza amma saboda ya ji tsoron Allah sai kaga Allah madaukakin sarki ya sanya mishi mahuta ya wannan abin ya zo ya huce ba tare da ma ya sha wahala ba haka zalika kuma Allah madaukakin sarki yace duk wanda ya ji tsoron sa Allah madaukakin sarki zai arzutar da shi ta inda baya zato baya tsammani abinda mutane suke ta kai kawo akan shi kenan a rayuwar duniya a yanzu shine kudi yaya za a yi kowa ya yi kudi da sauran su to in kana so Allah madaukakin sarki ya arzuta ka abu guda ne kawai kai imani da shi ka kiyaye dokokin sa ka ji tsoron sa da kai wannan to kada ka tsaya kana ba kanka wahala zaka ga Allah madaukakin sarki ya arzutar da kai sannan kuma duk wanda ya dogara ga Allah Allah madaukakin sarki zai isa masa shi yasa ɗan uwa masu girma falala ta jin tsoron Allah da kiyaye tsoron Allah suna da yawa abinda muke magana akan shi a yau shine mu sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari game da addinin musulunci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine as-sadiqul masduq mai gaskiya kuma abin gaskatarwa wanda idan yayi magana to an kare babu zancen shakka a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran ya ce to an kare in kuma ya ce kaza bai dace ba an kare babu wani abu da zai zo daga baya ya tabbatar da cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza bai dace ba shi ya zo ya ce ya dace ba zai taba yiwuwa ba domin abubuwa da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi amfanin su tun a lokacin sa tun shekara 1440 ko da 50 da wani abu da suka huce yayi bayani game da wannan abun sai a yanzu a ƴan kwanakin nan wasu daga cikin likitoci suke tabbatar da wannan abun kaga ashe abu ne wanda yake ba zai taba zamantawa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abin da ba daidai ba to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mai gaskiya ne kuma abin gaskatarwa amma duk wani wanda koma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kuma za a diba idan ya faɗi gaskiya sai abi in bai faɗi gaskiya ba kuma sai a bar mishi magana shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari a cikin wani hadisi da Abdullah ibn Umar ya rawaito hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim duka sun fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa musuluncin nan gabaki ɗaya ya ginu ne akan abubuwa guda biyar an gina shi akan rukunai guda biyar ko ka ce gimshiki gimshikai guda biyar wanda su suka rike wannan musulunci to daga cikin wannan rukunan guda biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai azumi azumi ɗaya ne daga cikin wannan rukunan ma'ana su ne suke rike maka musuluncinka matukar ko wa'innan abubuwan guda biyar masu rike abu ya zamanto ka karye wasu daga ciki kaga abun nan ba zai zamanto ya tsaya ba to abin da yake nuna wai idan kai wasa da wannan rukunan musuluncinka shi ma zai zamanto ya ruguje to kaga shi yasa iya da muhimmanci ka san wannan abubuwa guda biyar domin su ne za su rike maka musuluncinka har lokacin da mutuwa za ta zo maka to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata shi wannan azumin yana daga cikin abubuwan da suke rike maka musulunci kai bal kuma sai Allah madaukakin sarki da kanshi shi kuma yayi bayani a cikin alqur'ani yayi maka umarni da kai wannan azumin Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kutiba alaikumus siyam an wajabta muku an rubuta muku ma'ana kenan furida alaikumus siyam an farillanta muku yin azumi kama kutiba alal ladhina min qablikum kamar yanda aka farillanta ma wa'inda suka gabace ku la'allakum tattaqun domin ku samu tsoron Allah idan kun yi wannan azumi to kaga wannan umarni ne Allah yake baka amma ka dibi farkon ayar sai Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani a nan zaka ga wasu suna fakewa suna ganin cewa a ba su jin daɗi azumi ya zo ko kuma suna cewa malamai sun zo suna takura akan yin azumi ba malamai ne suka ce ayi azumi ba ba malaman Niger bane ba ba malaman Nigeria bane ba malaman Saudiya bane ba a'a Allah ne da kanshi yace ayi azumi kuma Allah madaukakin sarki da ya tashi magana akan yin umarni akan yin azumi bai ce ya ayyuhan nasu ba bai ce ya ku mutane gabaki daya ba sai Allah yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wanda kuka yi imani ashe duk wanda zai yi azumi duk wanda yake farin ciki yayi biyayya ga umarnin da Allah madaukakin sarki ya mishi to alama ce da take nuna yana da imani amma duk wanda zaka ga yana wai ganin cewa an takura mishi malamai suna ta magana akan yin azumi kaza kaza da sauransu alama ce da take nuna wal iyazu billahi la Allah baya da imani ko kuma imani shi yana da rauni to kaga Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani yau idan da wani zai zo minista ko wani abu makamancin haka ya ce ya ku likitoci kaga ba wanda zai tafi in shi ba likita bane ba likitoci za su zo ya ku waɗanda kuke aiki irin kaza duk wanda dai aka kira su zaka ga sun zo to Allah ne yake magana ya ce ya ku wanda kuka yi imani ashe ku kai da kake tunanin da kake so ka samu imani ya kamata ka saurari abinda Allah madaukakin sarki ya wadi sai Allah ya ce an farillanta muku ku yi azumi wajibi ne ku yi amma sai kaga mutane sun rabu kashi da yawa a cikin azumi wani yana farin ciki game da azumi ya zo wani yana bakin ciki wani yana cewa an dame shi wani yana ga ya shiga uku ba wanda ya shiga uku kai ne kake so ka sa kanka uku Allah ne yake magana dan haka in kana so ka kasance daga cikin masu imani sai kai ma Allah madaukakin sarki biyayya kaga Allah ya ce ku yi azumin nan saboda za ku samu tsoron Allah idan kuna yi wannan abu ne wanda yake tabbatacce an tabbatar da cewa duk wanda yake yin azumi zaka ga imanin shi yana karuwa domin idan aka ce waɗanda suka yi imani ba wai ana magana akan kullum zaka kasance cikin imani bane ba domin imani wata ran yana karuwa wata ran yana ruguwa ne bayin Allah wata ran zaka ga suna da imani kai ka ce imani ya zuba daga bakin su amma wata ran kuma sai ka ga sai a hankali shi yasa kai kanka ka kalli kanka ka dibi rayuwarka zaka ga wata ran kana jin imani cikakke a zuciyarka amma wata ran kuma da kanka zaka tabbatar da cewa imanin ka ya rage shi yasa malamai suke cewa ai shi wannan imani yazidu wa yanqus shi imani yana karuwa kuma yana ruguwa yazidu bi ta'a yana karuwa da yi ma Allah madaukakin sarki da'a ayyukan ibada ayyukan da zasu sa ka kusanci Allah madaukakin sarki wa yanqusu bil ma'asi kuma yana raguwa da ayyukan saban Allah shi yasa idan kana kokarin me yake da suna kullum kana kusantar ayyukan kirki kana kokarin ƙara imanin ka ne amma idan ya zamanto kullum kana nisantar ayyukan kirki kana kusantar ayyukan sharri ayyukan zunubi to zaka ga kuma kana nisa ne da imani da Allah madaukakin sarki wanda kuma duk abinda zaka ga na falala ne na menene da sauransu zaka ga Allah zai kebance ya ce ya ku wanda kuka yi imani domin wata ran ba wanda kuke kasancewa ku musulmai ku ake kira ba a'a ana kiran wanda suka yi imani ne kamar yanda Allah madaukakin sarki ya kira da wanda suka yi imani anan da zai yi magana akan ya farlanta mana yin azumi kaga ba a ce ya ku musulmai ba sai aka ce ya ku wanda kuka yi imani domin a cikin musulman akwai wanda ba su yi imani ba shi yasa ma zaka ga lokacin da larabawa suka zo bayan sun musulunta suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalatil a'rabu amanna suka ce mun yi imani sai mi sai aka ce a'a ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ku ce dai kun yi mi kun musulunta walam yadkhulil iman fi qulubikum imani bai shiga cikin zuciyarku ba kamar yanda ayar da ta shige mun Allah madaukakin sarki da yana magana akan cewa a yanzu kun musulunta ne buku yi imanin bai zamanto ya tabbata a cikin zuciyarku ba to shi yasa imani abu ne wanda yake yana karuwa yana raguwa shi yasa ma wani lokaci hanzala yana zaune wata rana sai yake kuka sayyidina abubakar yazo hucewa sai ya ga hanzala yana kuka sai ya ce lafiya me ya faru sai hanzala ya ce nafaka hanzala ya ce ai hanzala ya zama munafiki ya ce subhanallah menene ya faru sai ya ce za mu kasance wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana wa'azi za mu nutsu mu yi shiru ya ce ka anna ala ru'usina at-tayr kai ka ce tsuntsaye sun safka a saman kawunan mu ma'ana kai ka san dai tsuntsu ya zauna a saman kanka ka samu nutsuwa baka motsi to yace yanda suke samun nutsuwa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma idan suka koma wajen matansu da iyalansu yace sai su zamanto suna dariya suna kaza kamar ba su ne suke nutsuwa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai saboda haka yace ya zama munafiki sayyidina abubakar sai ya shiru sai ya ga cewa la'alla munafitin nan ha in dai munafincin da gaske ne kenan shi ma la'alla yana ciki sai aka tayi suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace ai haka ne al-imanu sa'atan wa sa'a shi imani lokaci yake zo ma mutum dama haka ake son dan adam domin dan adam Allah ya halicce shi ne zai iya yin kuskure amma abinda ake so shine kana yin kuskure kai ni ka tuba ga Allah madaukakin sarki ka nemi gafara Allah madaukakin sarki ya yafe maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ba dan haka ba da za ku kasance kullum cikin imani to da sai mala'iku sun ringa sabkowa suna ba ku hannu kuna gaisawa to amma da yake dama Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam zai yi kuskure sai Allah madaukakin sarki bai sanya wannan ba ya koyan uwa musulmi kada mu zamanto na tsawaita cikin wannan a takaice dai wanda ya mana umarni da yin azumi shine Allah madaukakin sarki ubangijinmu wanda ya halicce mu domin ka san ko wanda ya halicce ka yafi ka sanin kanka domin shine yayi ka duk wani abin da yake kewaye da kai shi yayi shi duk wani abin da kake rayuwa tare da shi na tufafi ne na menene da kake jin dadi da shi shi ya halicce shi to shi ne wanda ya halicce kan ya halicci kuma wannan abubuwan da kake rayuwa da su ya halicci rishin lafiya ya halicci magani yayi abubuwa da yawa shi ne yace kai azumi ashe ya san sarai kai wane ne ya san zaka iya ko ba zaka iya ba saboda haka ka daina bata ma kanka lokaci domin zaka ga wani yana mi yana kokarin kauce ma mutane game da yin azumi wani sai yaje ya samu abokin shi saboda abokin shi doctor ne ko kuma ya samu abokin shi ko wani abu makamancin haka ya kira likita yaje ya ce ai mishi consultation ya rubuta mishi takarda akan cewa diabetes ta hau ko wani abu makamancin haka ko tension ko wani abu makamancin haka ba zai iya yin azumi ba wai ya riki takarda ya gwada ma mutane wai likita ya rubuta mishi to shin wannan takardar zaka je ka gaya ma Allah ne ka gwada ma Allah shi Allah da ya halicce ka ya san zaka iya ko ba zaka iya ba mutane babu ruwan su ka wuni ka shekara baka azumi ko aka su yi magana babu ruwan su domin ladanka da zunubinka yana ga Allah madaukakin sarki ne in ka boyewa mutane ba zaka boyewa wanda ya halicce ka ba amma zaka yi mutane ana ta boyewa wai za a yi azumi wani ya je wai ya fake da wai takardar likita wai ba zai iya yin azumi to ka sani Allah da ya halicce ka shine al-alimu masani kuma Allah madaukakin sarki sanin shi ya sanin Allah madaukakin sarki sani ne wanda yake gamamman sani amma duk wani wanda ba Allah ba zaka ga sanin shi ilimin shi zaka ga yana da nakasu ilimin Allah shine cikakke ya san kana iya azumin nan ko ba zaka iya ba ya san zaki iya ko ba zaki iya ba saboda haka ka daina bata maka kanka lokaci kana zuwa wajen likitoci su yi maka kaza kaza in ka boye mana ba zaka iya boye ma Allah madaukakin sarki ba to Allah shi ya halicce mu sannan kuma Allah madaukakin sarki shine mai arzutarwa sannan kuma shine mamallakin mu shike tafiyar da al'amurra gabaki daya kaga ko kuma shine wanda ya cancanta a bauta mishi shi kadai wanda kuma dalilin wannan ne ma Allah madaukakin sarki ya halicce mu Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku wa'inda kuke mutane ku bauta ma ubangijinku wanda ya halicce ku sannan kuma ya halicci wa'inda suka gabace ku ba dan komai ba dan ku ji tsoransa ku ƙara tsoransa sai Allah madaukakin sarki yace allazi ja'ala lakumul arda firashan was samaa binaa wa anzala minas samaa maa kaga Allah madaukakin sarki shine yayi mi ya sanye kasa ta zamanto a shimfide shimfida muku kasa sannan kuma ya daukaka sama wai me yasa duddan ku zamanto kuna rayuwa cikin aminci lokacin zafi idan yazo zaka ga Allah madaukin sarki zai sabkar da zafi lokacin damana Allah zai sabkar da ruwa ruwa ya jika kasa kuje ku yi shibka tsirrai su fito ko azurtu Allah ya azurtar da ku to Allah yace ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku wanda shi ya halice ku kuma shi yake azurtar da ku haka zalika a wata ayar kuma Allah madaukin sarki shi yake sabkar da ruwa wani waje kuma Allah yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bu mu halicci dan adam da aljani ba wannan ma suka ce ma ce annafiya mai korewa ba mu halicci dan adam da aljani ba kadai illa liya'budun sai dan su bauta mana hasr ne an kore sai aka ce illa ma'ana Allah madaukin sarki yace bu mu halicci dan jinsin dan adam ba domin al insa anan al aljinsiya ce al jinna anan al aljinsiya jinsin mutun da jinsin dan adam gaba daya Allah yace bai halicce su ba saboda me ya halicce su sai Allah yace illa liya'budun mun halicce su ne kawai dan mi dan su yi mi yake da suna su bauta ma Allah madaukakin sarki ashe kaga dan bautan nan ne kuma wannan bautar ta kafa Allah madaukakin sarki ya wadatu da wannan bautar wai kada kai tunanin dan kana yin azumi dan kina yin azumi wai kina ƙara Allah ne ko kadan baka ƙara Allah kana yin azumi ne saboda karan kanka saboda lafiyar jikinka saboda kuma ranar tashin alkiyama ka samu aljanna saboda wannan kawai kake azumi amma idan baka yi azumi ba baka ƙara Allah da komai ba idan kai azumi baka ƙara Allah da komai ba Allah ya wadatu da mada ibadun da kuke yi shi yasa ma Allah madaukin sarki yace ma uridu minhum min rizqin ba wai arziki muke so daga gare su ba ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah baya son arzikinka baya so wai dan ka an ce kashe kai sadaka kada kai tunanin wai sadakar da kake yi kana ƙara Allah ne da wani abu ko kadan baka ƙara Allah da komai kana yi ma kanka ne ba Allah kake yi wa ba Allah ya ce baya buƙatar wai abinci daga gare ku ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun kuma ba ma nufin wai su zo su ciyar da mu ba wai kuɗi muke so su ba mu ba ba kuma arzuta mu muke so su yi ba kawai inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah ya ce lalle Allah shine ar-razzaqu mai arzitawa shine mai arziki duk wani mai arziki a duniya ba mai arziki ne ba domin duk wanda yake yafi kowa kuɗi a yanzu idan da za a ce ayi wata guda kamfanin da ake mishi aiki a fasa aiki sai ya zamanto daga cikin wanda suka fi kowa talauci zaka ga sai rage domin arzikin shi ba cikakke ne ba yana bukata zuwa ga wasu domin arzikin shi ya ci gaba amma Allah madaukakin sarki shi arzikin shi karshe ne cikakke ne shine mai arzawa kai shi yasa ma ai zaka ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah da kansa a cikin hadithul qudusi yake cewa idan kaga wai kun tattaru kun rage Allah madaukakin sarki ko abin da yake wajen Allah Allah madaukakin sarki sai yake bada misali yace kamar a sanya allura ne cikin teku a fiddo ta daga ciki idan aka sanya allura cikin teku aka wuto sai Allah madaukakin sarki yace wannan allura in ta rage wannan tekun ruwan wannan tekun to kamar haka ne kuke rage wani abu da yake wajen Allah to me take ragewa allura daga cikin ruwan teku kai ba ruwan teku ba ko ruwan cikin cup allura an sa an hudda ba ta iya rage komai to ballantana kuma ruwan teku wannan yake nuna wai ashe Allah madaukakin sarki shine mai arziki kuma wanda yake dhul quwwatil matin mai power mai karhi wanda yake karhi cikakke duk wani wanda ba Allah ba yana buƙatar ramfor yana buƙatar da'am yana buƙatar a kama mishi domin daga ya fadi rishin lahiya shikenan sai ya je yana neman magani sai yayi kaza kaza ina karhin nashi ya bar shi shi yasa Allah madaukakin sarki shine mai kare a takaice dai Allah madaukakin sarki shi ya halice mu to wanda ya halice mu shine yace mu yi azumin nan sannan kuma shine al-alimu masani ma'ana ya san halinka ya san halina ya san zaka iya yin azumin ko ba zaka iya ba ya san kana da lafiya ko ba zaka iya ko baka da lafiya mudiba mu ga kada mu tsaya wai muna bata ma kanmu lokaci Allah madaukakin sarki tun lokacin da ya sabkar da ayoyi akan azumi ya ambaci ana iya samun wanda suke da uzuri na gaskiya ba za su iya yin azumi ba ya ce babu matsala an dauke musu amma a yau sai kawo mutane suna daukan uzuri na ƙarya wani yaje ya kirkiro ma kanshi rishin lahiya lahiyar shi lauya shekara guda wata 11 yana cin abinci wai wata guda da zai yi azumi sai ya ƙi yin azumi
wai ya fake da cewa wai baya da lafiya sai yanzu ne bai da lafiya ka san in mutun yana da diabetes in mutun yana da tension kaza kaza da sauransu wai yazo yana ma mutane bayani ba ho mutane kake ma azumi ba Allah ne kake ma azumi kuma Allah nan ya san sarai me ke cikin ranka rishin lafiyan nan shi ya dora maka ita duk da ba a jingina Allah madaukakin ba a jingina ma Allah sharri amma Allah madaukakin sarki shine ya halicci wannan cutar kuma ya halicci maganinta shi ya san zaka iya azumin ko ba zaka iya ba saboda haka wai kada ka ringa boye ma mutane ah ban so mutane su san ban azumi a gidan shi an san baya azumi amma da an zo wajen shan ruwa ya san ana yin bude baki a waje a masallaci ko na makamanta haka sai ya zo tare da mutane a zauna wai ai bude baki dan kan mutane su ce wai baya azumi alhali kuma Allah ya sani baka da bukatar ka diga ma mutane domin Allah madaukakin sarki shine kake mu azumin ba su mutanen ba da su sani da kasu sani duka uwa su daya uban su daya babu abin da zai rage maka ba abin da zai kara maka ba amma mutane mun fi son wai mu yi kumiya mun fi tsoron mu yi kumiya a duniya akan mu yi kumiya a lahira wannan wace irin tambada wace irin lalacewa ce ta same mu musulmai zaka ga mun lalace a yanzu wai ibadar Allah ita ce muke ga wai ba mu iyawa wai ita muke ganin cewa wai za mu yi fafutuka mu ga mun kauce ma zargin mutane dan mu ibada amma ba mu wai tunanin in mun je gaban Allah ba ho wannan mutanen na unguwar mu ba ba wannan mutanen na wannan generation din tamu ba ba mutanen rezo sosiyo su kadai za su samu labarin bumi kaza ba mutanen duniya gaba daya ne tun farkon halitta har karshe za su san da bumi ba wace irin kumiya ta kai wannan ka zo da a matsayin kana azumi a idan mutane sai an je ranar tashi alkiyama a ga ashe ba azumi kake ba to me kai wannan lalaci me kai wannan asara amma mutane kuma akan abin da ya shafi duniyar su suna maida hankali me yasa ina magana akan azumi a cikin azumi cikin watan Ramadan bayan Allah ya umarce mu da yin azumi kuma ana so mu ringa yawan ta sallah qiyamul layli salatu tarawih da dai sauransu sai kaga mutane suna fakewa ai bai kamata a ringa jimawa ba alhali shi mai cewa bai kamata a ringa jimawa ba shi yake zuwa ka same shi a titi ana classico ana kallon balo za a yi minti 45 yana tsaye a tsaye yana kallon balo wai shi zai zo an yi minti 15 ana sallar tarawihi wai saboda iskanci ya ringa ce ma mutane wai an jima yana can yana kallon balo minti 45 an ta kahin a ta yi mitan yana tsaye bai ce an jima ba kuma a je mitan a dawo a sake minti 45 wai bai ji ya gaji ba sai an zo ana sallah ana gaida Allah wai zai zo an yi minti 15 ya ringa cewa wai an jima wace irin abu ne irin abu ne wannan kallon balo yafi sallah kaje kana kallon wasu kattan banza yafi ka zo ka gaida Allah madaukakin sarki an tsaya ana karatu ana sallah cikakka kana cewa an jima amma kana zuwa kana kallon balo ko aka baka kawo ba baka jin ma ka gaji kai wani zai tafi daukan kudin shi in mai kudi ne ya tafi banki ya tar da layi ko wani abu makamanci haka zai jima yayi karan 5 minutes inner return yana jira amma sallah sai an zo sallah wai kowa ya ringa cewa ana jima wani irin abu ne ya same mu wannan ibadan nan aljannan muce muke ginawa aljanna ce muke ginawa zaka ga kowa ya doge a nan duniya so yake ya gina babban gida ya samu kuɗi duk wani abu wanda yake so ya samu rayuwa mai kyau ita yake yi amma wai ibada gina lahira shi wai shi zai zo ya ringa cewa ah ka san aljanna mu dai ko aljanna dai mu dan samu mu shiga dai wannan ba matsala bane ba yana nuna cewa baka yi aikin da zaka samu aljanna ba kenan domin kaga dai ko ina ka dauke examen da ake baka ko breve ina yawan bada misali da wannan saboda duk wanda zaka je yana cewa in an yi back ko breve mu wallahi ko oral kin ma mu samu ya san akwai wuya samu oral kin to haka ne duk wanda zaka je yana cewa mu aljannan mu dan samu mu shiga ciki ma ya san sai da yayi abin da zai samu aljanna bane ba mana kowa so yake ya samu abin duniya mai girma so yake shi ya zamanto yafi kowa arziki a duniya amma a lahira wai ka ringa cewa a'a ku mu dai mu samu aljannan dai subhanallah ya kamata mu kiyaye Allah ya san halin da muke ciki ya san muna iya sallan nan ko ba za mu iya ba mu daina bata lokacin mu Allah shine al-alimu ya san halin da muke ciki kuma Allah madaukakin sarki shine al-hakim me hikima ne wai da yace mu yi azumin nan da yace mu yi sallan nan akwai hikimar da tace mu da yasa yace mu yi ba wai kawai dan saboda ya takura mana bane ba ko dan saboda ya ba mu wahala a'a ko kadan Allah madaukakin sarki yayi shi ne ya ce muyi ne saboda hikimar cewa na farko za mu samu lafiya ka je ka dibi likitoci sun tabbatar da cewa duk wanda yake azumi a yanzu in kai azumi za ka samu ƙarin lafiya a jikinka duk wanda zai yi azumi zai samu ƙarin lafiya a jikin shi to a banza kaga ba a banza ne Allah madaukin sarki yace mi ba sannan kuma Allah madaukin sarki yace za ku samu kuma taqwa za ku samu tsoron Allah idan kuna wannan azumin ashe yin azumin wannan wani training ne ga gangan jikinka kuma training ne kake yi game da ruhinka kana training ruhinka ka samu tsoron Allah ya ƙara samun kusanci ga Allah kana training jikinka ya ƙara samun lafiya ba ita ce muke ta fafutuka ba a yanzu cututtuka sun yawa kowa yana so ya samu lafiya karki azumi dan uwa zaka samu me yake da suna magani a wajen Allah madaukakin sarki sannan kuma Allah madaukakin sarki hikimar da ta sa yayi wannan bayan kuma dan mu samu abin da ya shahi lafiya a jikin mu sannan kuma mu samu tsoron Allah mu tsarkake zuciyoyin mu kuma game da duk wani abin da ya shahi na datti ne domin zuciya tana da cututtuka zaka ga mun fi damuwa game da cututtuka na zahiri da muke gani na jiki amma ba ma damuwa da cututtuka na cikin zuciya wallahi duk wata matsala ta duniya tana da alaka da cutar zuciya ne cutar gangan jiki ba wani abu bane ba domin iya abin da za ta yi ma shine jikinka ya samu rashin lafiya amma cutar zuciya a ranar tashin alkiyama ma taɓewa za ka yi kaga wannan shine abin da ya kamata amma mu yanzu idan mutum bai da lafiya yana da diabetes ko wani abu makamancin haka kowa ya yi mi za ka yana kokarin ya samu magani yana kokarin ya yi kaza amma zuciyar shi ba ta da lafiya baya kokarin ya je ya ga ya magance wannan maganin ya samu maganin zuciyar nan maganin zuciya ba komai bane shine shari'ar Allah karatun alqur'ani yi ma Allah biyayya ka kare kanka game da saba ma Allah wannan shine ka diba ka ga ha Allah madaukakin sarki kuma shine wanda yake arrahim mai tausayin bayinsa Allah madaukakin sarki ya fi mu tausayin kanmu ya fi iyayenmu tausayin mu ya fi uwayenmu mata da maza tausayin mu Allah madaukakin sarki shi yasa yace maka kai azumin nan saboda yana jin tausayinka ba wai dan baya jin tausayinka bane ba kai kadiba kaga a yau Allah madaukakin sarki inda zaka gane Allah mai tausayi ne Allah madaukakin sarki yace shan duk wani abin da zai cutar da jikinka ko ya cutar da kwakwalwarka haramun ne kada ka je ka sha shi saboda yana jin tausayinka kadiba kaga kakka je ko ina ka dauki sigari ta ba kadai Majalisar Dunkin Duniya sun zauna sun ce dole kamfanonin taba sai sun rubuta a jikin kwalin taba cewa fume nui gravement à la santé shan wannan abin shan sigari shan taba yana cutarwa kwarai kwarai game da me yake da suna lafiyar mutum to Allah yace kakkasha saboda shi ya san tana cutarwa dama ya fi ka tausayinka amma likitoci nawa daga cikin manyan likitoci suke shan taba saboda ba su tausayin kansu to dan ka gane wai Allah ya fi ka ma kai tausayin kanka da yace kai azumin nan kai azumin nan akwai hikimar da yace kai ba wai dan yana so ya takura maka bane ba zaka mutane yanzu kadiba kaga ha an ce wannan abin yana cutarwa yana halakawa amma saboda tunanin mu kwakwalwar mu akwai wani abu ba ma tsayawa mu yi abin da ya dace sai kai mutum babu ruwan shi yana sha kai ba wai ma kadai akan ga jikinka ba hatta waɗanda kake tare da su ta ba tana cutar da su baka sani bane ba kan je ko ina bari in bada misali wanda zai sha sigari ya shigo masallaci sallah zaka ga wani ya ida shan sigarin shi zai shigo masallaci yana sallah yana cutar da mutane kuma yana cutar da mala'iku domin Allah madauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku fa suna cutuwa a cikin masallaci yanda ɗan adam suke cutuwa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace albasa mai yawa ko tafarnuwa mai yawa ya zamanto warin yana fitowa in ya shigo masallaci ya koma baya kada ya shiga cikin jama'a yayi mi yayi sallah wai dan kan ya cutar da mutane wai albasa halakce a ce albasa tafarnuwa halak ne amma mutun ya je ya sha sigari haramun ne shan sigari ya shigo masallaci ana sallah kana jin warin taba ina zamu shiga da rayuwar mu to Allah yana jin tausayin mu shi yasa yace mu yi azumi ba wai dan baya jin tausayin mu bane abubuwan suna da yawa ya ku ƴan uwa musulmi amma mu sani Allah madaukakin sarki shine wanda ya umarce mu da mu yi wannan azumin ba wai malamai ne suke gaya mana wai mu je mu yi azumi ba a'a Allah ne ya umarce mu dan haka matasa da suke labewa matashi abin da ya kai lalacewa ma wai ina ma a ce dattijawa ne watakila su an san sun girma amma matashi katan kaddara matashi zaka ga wai baya azumi wai baya azumi sai ka rasa menene ya hana shi wannan azumi babba da shi zaka ganshi a titi yana shan ruwa cikin mutane suna azumi menene wannan abu ga lafiya a jikinka ga ka Allah madaukin sarki ya baka baiwa ta kana matashi amma wai ka ringa wasa da azumi to azumin nan kuma fa Allah madaukakin sarki yace duk wata ibada da dan adam yake yi tashi ce ma'ana an fadi ladan da ake baka amma sai Allah yace amma shi azumi nawa ne Allah yace azumi nashi ne kuma shi ne yake bada lada azumi duk wanda ya azumi mala'ikun da zasu rubuta ladan ka bisu ma san nawa zasu rubuta ba sai Allah yace su rubuta ashe abu ne mai kyau da ya kamata mu zamanto mun kama da kyau Allah madaukakin sarki shine ya umarce mu da mu yi azumi ya ku ƴan uwa musulmi mu zamanto muna yin azumi kar mu zamanto kuma azumin nan duka kwa duk kadiba kaga yau in an kai wannan azumin tuni an kai 10 yaushe ne duka azumin ya shigo Allah yace ayyaman ma'dudat ɗan kwanika ne kidigaggu duka yaushe ne aka ce azumin yau an ga wata gashi yanzu wai har an yi 10 har an yi 1 cikin 3 na azumi ina zamu tai wai har yanzu kai kasa hankalinka ya kasa baka ka gane wai azumin nan lokaci tahiyya yake kamar da hankalinka wajen ibada ya ku yan uwa musulmi Allah ne ya umarce mu da mu yi azumi mu tsaya mu yi wannan azumin mu daina bata lokacin mu a banza lokaci tahiyya yake nawa ne wanda muka rayu da su cikin azumin bara suka koma ga Allah madaukakin sarki suna da yawa nawa ne kuma ba mamaki daga cikin mu akwai wanda ba za su ga karshen wannan azumin ba ashe yanzu ne kake da damar da zaka yi abin da ya dace Allah madaukakin sarki ya bamu ikon yin abin da ya dace a cikin wannan wata na Ramadan Allah madaukakin sarki ya bamu ikon yin salloli da ibadu wa'inda za su kusantar da mu ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya tsarkake mana zukatan mu ya kuma bamu ikon yin ayyuka dan shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله